na Tigray don bincike da zummar gano gaskiyar lamari da tabbatar da gaskiya ba tare da la'akari da matsayin waɗanda suka aikata laifin ba, inji Michelle Bachelet cikin wata sanarwa a jiya Alhamis. Jami'an tsaro da gwamnatin tarayya da Prime Minister Abiy Ahmed ya tura suna ci gaba da yakar sojojin tsohuwar jam'iyya mai mulki ta Tigray People's Liberal Front an da kashe dubban mutane a yankin, inda dubban ɗaruruwan mutane a yankin ke dogaro da tallafin abinci tun kafin soma wannan yakin, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Wani ɗan ƙwarya-ƙwaryar rahoto na farko da aka samu yana nuna cewar akwai karya dokar ƙasa da ƙasa wanda zai iya kaiwa ga aikata laifukan yaƙi a kan bil'adama, wanda ake tsammanin wasu da dama daga cikin mayakan suka aikata, a cewar Bachelet.
An ji ma kaɗan, Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. To bari mu faro rahotannin namu daga Najeriya, inda a yau Juma'a 5 ga watan Maris aka soma rarraba allurar rigakafin cutar COVID-19 na AstraZeneca wanda aka shigo da su kasar a ranar Talata daga kasar India karkashin tallafin Majalisar Ɗinkin Duniya a shirinta na COVAX, wanda aka kirkiro domin taimakawa kasashe marasa karfin tattalin arziki a duniya. A yayin kaddamar da fara allurar rigakafin a yau, mutane hudu daga bangaren kiwon lafiya waɗanda ke cikin nau'in mutane da ke kan gaba wajen saurin kamuwa da cutar su ne suka fara cin moriyar rigakafin. Daga Abuja, wakiliyarmu Shamsiyya Hamza Ibrahim wacce ta halarci taron kaddamarwan ta mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
This ceremony to flag off the vaccination of eligible Nigerians against COVID-19, beginning with the frontline medical workers, to the glory of God, and I thank you for listening.
Babban sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya kana shugaban kwamitin kota kwana na shugaban kasa da ke yaki kan cutar COVID-19 a kasar, Boss Mustapha kenan, yayin kaddamar da bikin soma rarraba allurar rigakafin cutar COVID-19 a kasar wadda aka dade ana tsimayansa. Ana sa ran shirin zai kai ga duk wani dan Najeriya da ya cancanta, musamman ma'aikatan kiwon lafiya da suka yi ta gwagwarmaya wajen ceto rai. Suma suna daga cikin rukunin farko kuma da su aka soma a yau. Professor Attahiru Inusa na daga cikin mutane da aka yi wa allurar rigakafin.
Gaskiya na yi murna kuma na yi farin ciki, na jike a jikin miliyon na ɗan Najeriya ko da an zo an samu makacin mu zo mu samu wannan allura. Ba mu sai allura na zai mana amfani, kuma alhamdulillah da aka gance makacin mu zo mu yi wannan allura na vaccine din. Ma yi mana ma alhamdulillah. Wallahi na ji lafiya kalau, saboda kaga duniya riga nuna kowa mutane da sun samu, ba wani da ma ba mu ga wasu da suka fadi ba, ba mu ga wasu da suka yi ciwon kai ba. To sai ka ga wannan ban muni karfi wayi ba ciwon kai ba ciwon jiki ba ciwon komai. Wallahi wannan ga mana ce wannan allura da ake ba mu yayi kyau, kuma mai kyau ne. A lokacin ma da aka samu corona, muna muka shigo muka admitting first case, muna muka kula da su, muna muka discharging first case. To da wannan ai ya ba, to a za a ce kuma a samu allura da zai hana wannan ciwo, daga kafi ta fi magani alhamdulillah. To zan ga mai Nigeria ce gaskiya kowa ya fito zo su yi wannan allura, a samu a cire corona ya fita daga kasar mu gabaki daya, kowa ya huta, kowa harkokin mutane dawo kamar da.
Director Hukumar kiwon lafiya a mataki na farko a Najeriya, Dr. Usman Adamu, ya yi kira ga sauran 'yan Najeriya da su fito su yi rajista don su ma su samu cin moriyar wannan tallafi na allurar rigakafin wanda a yanzu kyauta ake bayarwa.
Mutum hudu dai aka yi wa wanda ya wato ainihin ba da tabbacin kaddamar da wannan gangami, wato ma'aikatan lafiya wanda tun shekara da ta gabata ke aiki da fama da masu cutar corona. Akwai Dr. Nuruddin, akwai Dr. Sufrian Gong, shi ne na farko. Ina ga Dr. Nuruddin da kuma wata nurse na rigakafi da za a yi. Mataki na gaba shine ina kira a madadin hukumar lafiya mataki na farko ga 'yan Najeriya su shiga wannan shafi na yanar gizo da muka bude domin su yi rajista, saboda kowa wanda ya cancanta a bashi wannan allurar rigakafi za a bashi. 12 ga watan wannan watan da muke ciki na Maris, insha Allah za a fara a ko'ina. Duka akwai wato wannan local government wato kankananan hukumomi 774 akwai wato santa da mutane za su kai kansu. Idan ka shiga wannan shafi zaka wato ainihin zabi, kana da ikon zabin inda zaka je wato ainihin a maka a kusa da inda kake zaune ko kake aiki.
Hukumomi da shugabanni tare da masu ruwa da tsaki sun tabbatar da sahihancin allurar rigakafin da kuma muhimmancin sa ga 'yan Najeriya. Sun kuma yi kira da a guji jita-jita da hada kai da 'yan damfara waɗanda a ƙarshe su saka rayuwar al'umma cikin hadari, kamar yadda babban sakatare a ma'aikatar kiwon lafiya a kasar Dr. Abdulaziz Mashi yayi ƙari akai.
Ne da kamar yadda minista ya faɗa yau ba kafin da basu bada wannan izinin cewa wannan al'adar ba ta da matsala da bani wannan wanda mukin ba sai shedar mu cewa sun yi gwaje-gwajen su sun tabbatar cewa ba illa ko wannan ya dauka ma yanda aka ce kowa yanzu kada wani ya kuskura abin ga asibitocin gwamnati kamar SJV ya faɗa minista ya faɗa mutane da yawa za su zo su ce a'a ni ma ina da hanya da zan iya kawo wannan abin gadin a yanzu for now asibitocin gwamnati kawai za su yi bada wannan vaccination
bayan wannan allurar rigakafin na farko da aka bayar a yau ana sa ran sake yin ta bayan mako 12 ga duk wanda aka yi wa a zango na biyu don tabbatar da samun kariya Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amerika daga Abuja Nigeria
Shamsiya Hamza Ibrahim ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC ga Yusuf da labaran duniya kashi na biyu
wani rahoto da jaridar Wall Street Journal ta fitar na cewa masu bincike na hukumar lafiya ta duniya WHO da suka tafi kasar China don binciken asalin annobar COVID-19 ba za su bayyana rahoton farko na binciken ba kamar yadda suka yi alkawari a cewar jaridar a wani labari da ta wallafa a jiya Alhamis tawagar WHO sun cimma matsaya na ba za su fitar da sakamakon binciken nasu ba a daidai lokacin da ake samun takun saka tsakanin Beijing da Washington haka zalika wata kungiyar masana kimiyya mai zaman kanta ta kasa da kasa ta buƙaci hukumar lafiya ta duniya da ta yi wani sabon bincike akan asalin cutar ta COVID-19 masanan da suka yi kira da a gudanar da sabon binciken sun faɗa a wata budaddiyar wasika a jiya Alhamis cewa tawagar hukumar WHO ba su da hurumi ko 'yancin damar gudanar da cikakken bincike masana kimiyyan sun ƙara da cewar masu bincike na hukumar WHO sun yi aiki tare da takwarorinsu na ƙasar China Papa Roma Francis ya isa ƙasar Iraki domin ziyarar aiki ta kwanaki hudu mai cike da tarihi a ƙasar da yaƙi da rikicin cikin gida ya ɗaiɗaita wannan ita ce ziyara ta farko da Papa Roma ya taɓa kaiwa a ƙasar ta Iraki ƙasar da ke da tarihi na addinin Krista da wani shugaban addini bai taɓa ziyartar ta ba a can baya tun a filin saukar jirage na birnin Baghdad Prime Minister ƙasar Mustapha Al-Kadhimi ya tari Papa Roma Francis tare da wasu kusoshin gwamnatin ta Irakin Papa Roman ya gana da Al-Kadhimi a wani ɗakin alfarma kafin daga bisani suka rankaya zuwa fadar shugaban ƙasar don gabatar da bikin maraba da ziyarar girma ga shugaban ƙasar Bahram Saleh a ofishinsa Papa Roma Francis zai gana da mahukuntan Iraki wakilan kungiyoyin fararen hula da jami'an diplomasiya a fadar shugaban kasar a yammacin yau Juma'a Papa Roma Francis zai gana da limaman bishop da na majami'u da duk wasu jagororin addinai a majami'ar Old Lady of Salvation a babban birnin na kasar Iraki
Yusuf Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, a jamhuriyar Nijar kungiyoyin kare haƙƙin mabukata na ci gaba da matsin lamba ga hukumomi da ma kamfanonin wayar sadarwa don ganin sun kawo ƙarshen matakin toshe kafar intanet da suka ɗauka a farkon makon jiya da nufin murƙushe tarzomar da ta ɓarke a cikin ƙasar. Jim kaɗan bayan fitar da sakamakon zaɓen ranar 22 ga watan Fabrairu. Shugaban haɗin gwiwar Rasconi Alhaji Mustapha Kadi ya yi wa wakilin Musulmi Muni Barma ƙarin bayani a kan dalilan wannan fafutukar.
A shekara 2016, Majalisar Ɗinkin Duniya gaba ɗaya ta bayyana cewa da intanet yana cikin haƙƙin ɗan Adam. A taƙaice idan aka cire intanet ba sanarwa. An taka haƙƙin ɗan Adam. Wannan da muka nuna ma kamfanuka muka ce musu to ya kamata a cikin gaugawa na ɗai bayan sun maida intanet kin to sai sun yi biyan diya a waɗanda suka ɗauki albukansu domin waɗansu sun sa sharshi yau wato arzikin nan nasu ya ɓace waɗansu sun sa mega kinan nasu ya ɓace kinan ba wanda ya san menene ya faru ba mu samu amsa ba to shi a dalilin muka ce to yanzu sai mu tuntubi wato hukuma gaba ɗaya ta sadarwa mai kulawa da waɗannan kamfanuka wanda aka ce ma RCEP a can wato mu kai na daidai koke-koken mu kuma mu kai karal waɗanga kamfanuka guda hudu na cewa da sun taka haƙin ɗan adam ya kamata wannan hukuma ta sa an biya haƙin al'umma kuma su roƙi al'umma gaba daya gafara bisa abin da ya faru to ita ma wannan hukuma har a yanzu bata ce kala ba sai muka yi ma prime minister namu na ƙasar Nishar tun shine a shugaban gwamnati wasika muka ce mishi prime minister ga abin da yake ga faruwa muna watan gwamnati yayi tsayin daka an maida internet gaba daya na fuskar masaya bancin haka kuma mutane ai musu biyan diya
ga shi dukan su gaba daya wasikun uku ba a samu amsa ko guda ba shin menene mataki na gaba
to a fuskar doka idan aka je aka sanya wato wasika a hannun kamfanuka a hannun kuma wannan hukuma ta sadarwa to akwai lokacin da anka kebe musu suna da kawal zuwa kwana har bakwai guda kakin su bada amsa tunda ita doka nauyin da ta bada ta sadarwa kenan wannan babbar hukuma a cikin gaugawa ne za ta kira gare mu ta yi kira ga waɗannan kamfanukan sadarwa a zo a zamana kan tebur guda gaban wannan hukuma kowa ya bada nashi bayani yana a shirya wato a shirya mu idan wannan ba ta samu a lokacin nan ne wato an ba mu hanya a fuskar doka mu she koti
watakila gwamnati za ta ce ta toshe wannan kafa ne saboda a tabbatar da kwanciyar hankali a ƙasa duba da irin tarzomar da aka yi fama da ita a washegarin bayyana sakamakon zabe
ai a fuskar doka an kayyade komi domin kawai irin wannan matsala idan ta samu a fuskar kawa rishin kwanciyar hankali cewa aka yi za a shaida ma al'umma ga abin da ya faru kuma za a cire internet domin wannan dalili to a zancen ga da nika yi maka ba wani bayani
a gaida Suleiman Muna Barma da wannan rahoto jami'ar Gregory mai zaman kanta da ke garin Oturu a jihar Abia Najeriya ta gudanar da bikin yayi dalibai inda ta karrama tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan a fannin gudanar da gwamnati wato public administration ga dai Alfonso Okoro Igwe da karin bayani a cikin wannan rahoto
Jami'ar Gregory mai zaman kanta da ke garin Uturu na jihar Abia ta gudanar da karon farko na bikin yaye dalibai wanda ba saba ganin irinsa ba jiya inda ta karrama tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan da digirin girmamawa a fannin gudanar da gwamnati wato public administration yake jawabinsa a zauren taron jami'ar inda aka yi bikin babban shugaban jami'ar Professor Gregory Ibe ya bayyana cewa yace ina muku marhabin lale da zuwa wannan biki na musamman da muka shirya don karrama tsohon shugaban kasa Goodluck Ebele Jonathan a lokacin da nayi tunanin kafa jami'a wacce za ta haifar da yan kasuwa masu zaman kansu a matakin duniya na samu kwarin gwiwa ne daga manufofin gwamnatin yar Adua Jonathan kuma ba abin mamaki bane da ya hau karagar mulki Goodluck Jonathan ya bunkasa bangaren ilimi ta ƙara kasafin kuɗi na shekara da ake warewa bangaren daga kashi 8.43 cikin 100 a shekarar 2011 zuwa kashi 10.68 cikin 100 a shekarar 2015 a hakikanin gaskiya a cikin wannan kyakkyawan yanayi ne na fara tsara hanyar samun amincewar gwamnati don kafa wannan jami'ar yanzu dai gwamnatin jihar Abia ta ce za ta kulla kawance da jami'ar Gregory don ganin cewa ilimi ya bunkasa a jihar kamar yadda gwamnan jihar Dr. Oke zai bazu wanda mataimakinsa Dr. Udo Kochukwu ya wakilta ya shaida inda ya kara da cewa jami'a ya sauya labarin ilimi a wannan jihar sosai saboda kamun zuwanta jami'u biyu kacal ne muke da su wato jami'ar jihar Abia da kuma jami'ar noma ta taraya da ke Umudike amma da aka fara wannan jami'ar sai muka samu sukuni domin wannan ya kawo ci gaba ga jihar mu bayan ya gode wa jami'ar Gregory saboda girmama shi da ta yi da kuma dukkanin jama'a da suka halarci bikin tsohon shugaba Goodluck Jonathan ya faɗi cewa ce na